ana magana aka ce Abdullahi ba a ce danwa ba ko wanne a ciki za ga duka da Umara da an ce Abdullahi a Madina to Allah ne Umara ce wanda kin kuma sake gidan ku a Makka ne aka ce Abdullahi Allah ne Zubair ne gidan ku a Kufa ne aka ce Abdullahi sai ana ganin su cewa Abdullahi Masudin ake nufi gidan ku a Basra ne aka ce Abdullahi aka shuru to ana nufin Abdullahi Abbas wanda yake kogi na ilimi musamman ilimin Qur'ani ma'ama wajen da duk sanda aka ce Abdullahi a Misra ko a Sham ba tare da an faɗi ɗanwa ba ana nufin Abdullahi na mulkin as ana nufin Abdullahi na mulkin as shi da Abdullahi Masudin shi ne babbaji a cikin su domin shi yana cikin manyan sahabbai sauran Abdullahi Abdullahi ɗin su suna cikin yara ko matsakaitan sahabbai Abdullahi Masudin ya yi wafa cikin shi za ta 32 sannan sai Abdullahi bin Amr ibn al-As wanda ya wafati a hijira ta 65 hijira ta 65 wato tsakanin su a wafati shekaru 34 sannan sai Abdullahi bin Abbas wanda ya wafati hijira ta 68 sai kuma Abdullahi bin Zubair wanda aka kashe a hijira ta 73 sai Abdullahi bin Umar wanda ya wafati ko karshen ta 73 ko ko farkon ta 74 Abdullahi bin Umar wato ya ci su wa jinkiri daga baya ya rayu bayan Abdullahi bin Zubair kusan watanni ya rayu bayan Abdullahi bin Abbas wajen shekaru 3 zuwa 4 Ali bin Abbas bizayin jiddat akwai shubatu ya yi ruwaya daga Abu Hamzata wanda Abu Hamzata dinnan sun yi ruwaya daga Abdullahi bin Abbas wanda suna da dama malaman shubatu wanda kuma duk almajiran Abdullahi bin Abbas ne masu suna Abu Hamzata suna da dama dukkaninsu kuma Abu Hamzata ake fatar su wato sun kai su bakwai sun kai su bakwai duk Abu Hamzata kowane Abu Hamzata kuma kowane malamin shubatu kuma kowane almajiran Abdullahi bin Abbas jamrata akwai daya shi sunansa Abu Jamrata fa huwa bin Rada Raba Hamzatu ba da jini da Raba da Hakarani da Zaira ba shi ne wanda in an ce Nasaru to shi ake nufi da an ce Nasaru to shi ake nufi akwai su yanda ake samun wato Mustafa da Muftara Kanisba kamar Amuli ko dai nisba zuwa Amulu to Amulu din nan garuruwa biyu ne suke amsa haka dayan a Tabarasta dayan kuma wato a yammacin kogin Bekol in an ce Hanafi shi ma dai tage zamo nisba ne zuwa Banu Hanifata ko kuma nisba ne zuwa Masabar Abu Hanifa eh rijal wa nisa ka lissafa dai a wannan nau'i muttafiq da muftarid sunayen da yake akan samu maza su amsa akan samu mata ma su amsa suna akwai sunaye wanda yake yakan zo ga maza su kan zo kuma ga mata kamar a Hausa kaga akan samu shigen kiro akan ce samu kyauta a ce mace ce ko namiji ko gambo da sauran wanda duk akan asaki ga namiji ko ga mace to an kasa an lissafa gida biyu da inda suke tarayya a suna kawai ina misali kama Asma'u bintu Umais wadda Sayyidina Abubakar ya aure ta da can Sayyidina Ja'far ya aure ta Sayyidina Ja'far shi ya fara aurenta bayan da aka kashe Sayyidina Ja'far Sayyidina Abubakar ya aure ta ta haifa masa da Muhammadu sannan kuma daga baya Sayyidina Ali ya aure ta wanda haka ya sabauta sai Muhammad dan Abubakar Siddiq ya zama ya tashi a gidan Sayyidina Ali to ita asma asma'u sunanta bintu umays jarrababu to akwai kuma maza masu amsa asma'u akwai maza masu amsa asma'u bin rabadi ribadi to akan akan samu juwairiyatu namiji akan samu juwairiyatu mace akan samu barakatu namiji akan samu barakatu mace an wato akwai namiji kamar barakatu ibn al-Uriyan ki namiji ne akwai barakatu ummu aymana sahabiya babba to ita mace ce to dabiin kuwa ace an samu tarayya a suna kuma an samu tarayya a sunan uba muhallabi kamar yadda min muhallabi da hindu bintin ibnatul muhallabi shi muhallab wato akwai hindu namiji wanda sunan ubansa muhallabu akwai hindu mace wanda sunan ubanta muhallabu eh ta yi ayin zamu ma'ana ce kamar yanzu asma'u yana nuna wato daukaka madaukakiya to aka za madaukaki ne miji ko aka za madaukaki mace yau ko kamar hindu din kaga shi ma wato yana dauka kamar kadaita ko abin da yake ba da haka